balle duk duniya babu mai yaba alheri irin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yafi kowa yaba alheri shi da kanshi ya koya mana man asda ilaikum ma'rufan fakafiu wanda diye muku alheri kurama mishi haka annabi ya ce mana fa in lam tarau fa in lam tajidu ma tukafiunahu fad'u lahu in ba ku samu damar rama mishi ba ku yi mishi addu'a ku ce Allah ya saka maka da alheri dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya nuna mu mutunta waɗannan mutane jama'a to na daga cikin mutunta su ina son ku kiyaye a ringa karanta mutane tarihin su ana fadin alherin su kar a manta da su waɗannan gwaraza ne heroes ne sannan a ringa sawa ƴaƴan musulmi ƴaƴan su sunayen su a ringa sawa ƴaƴan musulmi sunayen su sannan in an gina wurare na ibadar musulmi da makarantu a rinka duba sunayensa ana sawa dan an ce wannan sunan wa kenan a ce wannan sunan ainihin wata mata ce da ta kawo danta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce wace ce kenan sai a ce wannan Rumaisa'u kenan to wace ce Rumaisa'u a kawo tarihinta kai wannan mata alherinta da ya gamsar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai Allah ya yanke shawara akan ta tun anan duniya yace ka ce an bata aljanna manzon Allah yace inna lirumaisa baitun fil janna yace rumaisa tana da gida aljanna alheri mutanen madina alheri jama'a wallazina awaw wa nasaru wannan kalmar kamar fa bata fasaruwa da Hausa domin kalmar irin yadda take a larabci in ka jita in ka fassara ta a Hausa sai kaga value din ta ya ragu awaw wa nasaru wato duk duniya sun ce ba sa yi da kai su kuma sai suka ce taho ba kuma wai taho to yi hakuri anan ba in suka zo abu ne nasu sai su fifita annabi akai ya shigo garin ne yana tafiya za mu zo mu ji tarihin nan roƙon shi suke ya manzon Allah dan Allah ka sauka gidana don Allah manzan Allah akwai guri gidana akwai yalwata manzan Allah cewa yake da'uha fa innaha ma'mura da'uha fa innaha ma'mura karshe sai waye gari sai gashi gidan Abu Ayyub al-Ansari shine Khalid shi yasa kaji mawakin kasar Hausa dan maraya da yake tarihin a karkace suke samu yace ai wanda ya sauke shine Halid farin tsoho Abu Ayyub al-Ansari ne Khalid